أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا أولادي 30 da watan Muharram 30 ne ko ba an san ba an ga watan ko ba an gani ba tun da jiya duniya cike da dare 30 da watan Muharram shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da 28 da watan 8 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine As-Sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabut tahara a cikin shi yana da tsawo kuma ya ci hadisi masu yawa kitabut tahara babun fil gusli lil jumu'a kafin mu fara akwai ɗan wannan da zan yi a cikin wani littafi daban akwai littattafai kamar da muka sani wanda suke faɗakar da mu akan harkan neman ilimi da yadda ya kamata ɗalibin ilimi kamar ta'alimi da yadda muka gani to ta'alimi wannan akwai littattafai da dama wanda aka rubuta a wannan fannin masu yawa wanda shi so mun taɓa ne shi ma malamai suna sanya su wannan littattafai da suke karantar da ɗalibin ilimi yadda ake neman ilimi da mu'amalantar ilimin da malaman da littattafan da dukkan adab na ɗalibin ilimi da malaman duka to wannan fanni ne mai zaman kanshi wanda a tsarin karatu ba a rabuwa da su don saboda kullun shi suke tadar da mutum da barci akan abin da yake na kuskure ya gyara wanda yake na daidai ya ƙara riko da shi to wannan tahiya da su ya zama dole don saboda su ne makamin yadda mutum zai samu abin da yake nema to a cikin su ta'alimi mun fara shi saboda shi ne cikin littattafan da a karatun gida shi ne dai gaba wanda ake yi to bayan shi akwai littattafan da dama a cikin ilimin hadisi ne musamman ma a cikin ilimin hadisi kan akai ga ƙarshen wanda yake yan rihe baban shi ne Khatibul Baghdadi mai al-kifaya fi ilmin ruwaya wanda mujallad biyu ne kowanne waje safha 606 to Allah ya ji kan Khatib akan wannan bai bar komai ba akan sha'anin wannan Khatib muna fatan suma da kadan-kadan har mu kai zuwa gare shi wannan muka ƙara ta'alimi wannan da zamu ji shine zai zan mai abin wannan dan saboda mu ji dan roman da ke cikin shi ne kawai Arabi yace wannan na hudu an yi Bakir bin Isma'il hadisi dalibi wajibi ne yayi farkon tun farkon tashin shi neman ilimi ya fara da neman ilimin hadisi dan saboda shine jagora wala yamhilu al-istighalu bihi wa bi ulumihi kada yi wasa da shagaltuwa da neman ilimi da ilimin hadisi da ilimin mukan shi wa nazaru fi isnadihi wa rijalihi da nazari cikin sanadin hadisi da rijal in shi ma'anihi da ma'anonin hadisi wa ahkami da hukunce-hukuncen shi wa fawaidihi da fa'idori fi lugatihi da lugogin shi ma'ana garibul hadis wa tawarihihi da tarihin hadisi kamar nan dan tabo muku hirar cewa hadisin kowanne ana son mutum ya san a wace shekara annabi ya faɗi wannan magana shine tarihin hadis wa ya atani awwalan bi sahihayil bukhari wa muslim ya kula da farko da sahihayil bukhari da muslim wannan ana zancan bayan yayi na kasa-kasa wanda suka kawwana shi suka bashi mustawa ba wai daga fara ba daga fara da su sai dai ya watsa karatu summa bi baqiyati kutubil a'lam sannan da manya-manyan littattafai na magatawata wal usulul mu'tamada na asalin littattafan da sune jagora fi haza sha'ani a cikin sha'ani kamar wadda malik kamar sun wadda malik su sunan abi dawud sunan nasa'i sunan ibn maza jami'i tirmizi musnad da shafi'i yace wala yan bagi an yaktasira ala aqalla min zalik bai kamata bai takaita akan kasa da wannan ana magana dalibi bai kamata bai takaita akan kasa da wannan wannan littattafan da ya zanu wace wa ni'mal lil fiqhi kitabu sunan lil kabir ma dalladal littafin da zai taimaka ma malamin fiqhu littafi na as-sunan lil kabir na al-imam al-bayhaqi littafin hadisi ne as-sunan lil kubra wanda yayi mujallal 11 duka matani ne na hadisi to wannan fiqhu kawai yake itina'i da shi kuma idan mutum ya karance shi akan fiqhu ta hadisi ya huta wa min zalikal masani daga ciki akwai masani daga musnad ahmad ibn hanbal وابن حميد ده مسند ابن حميد عبد بن حميد والبزار ده مسند البزار يتي وياتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه يا كما تا يكلا ده نورا ده صحيح الحديث كما ده كيكاون شي ده ضعيف شي ده رربيوا هكا ومرسله ده في يوتي معلمي ده انكا حديث يتي wannan صحيح ne wannan ضعيف ne a ilimin dole ne wannan wajibi ne maka kawo hadisi ba kai amfani da shi kai ma mutane hujja da shi ba tare da ka san martabar shi ba sanin martabar shi ne farkon wannan shi ne ce fa innahu ahadijna hayyul alimi bi shari'a shi ne ɗaya daga cikin hukuken malami mai wanda zai karantar da shari'a in dai malami ne na shari'a ba na luga ba to sanin matsayin hadisi da raunin shi da ingancin shi ɗaya ne cikin hukahuken me yasa dan yake je ka hujja da dalili da abin da ba shi ba ko kuma abin da shine kai ka bar shi ka dauke da kirki yadda dai bayan da ke cikin fannin ba da wuya zai ga abin kyarara yace shi zai bayyana dukkan abin da kuma yake bayyana bangaren guda shine alqur'ani kada mutun ya tsaya ya takaita akan sauraro kadai ba tare ba da sauraro kadai don neman sanadi ba tare da kokarin fahimtar hadisin ba da kula da shi yake cewa Shafi'i yace duk wanda ke duba cikin ilimin hadisi to zai kasance hujjar shi ta zama ne mai karhi ce dan saboda sanin ilimin hadisin da isar da shi shine addini Qur'ani kanshi sai da hadisin ake fahimtar na yabba gaba wannan so mun tabu ne kamar publicity ne na wannan littafi mai albarka an muka gama ta'alimi insha Allah shi zai hau madadin shi zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka cikin bismillahir rahmanir rahim ya imam babun fil ghusl lil juma'a baban dake bayanin wanka ga juma'a babi na 128 hadisi na 336 haddathana abu tauba ar-rabi ibn nafi akhbarana muawiya an yahya akhbarana abu salama ibn abdurrahman anna abu huraira akhbarahu cewa abu huraira ya bashi labari anna umar ibn al-khattab cewa umar dan khattab baina huwa yakhdubu yawmal juma'a wata rana yana fudu ba ranar juma'a iz da khala rajulun sai wani mutun ya shigo fa qala sai yake ce a tahtasibuna an sala ana rike ku kuna tsarukuwa game da sallah ku zamna ku kitahowa sallah fa qala ar-rajul sai wannan mutun yake cewa nan shine littafin da na aika cikin majmu'a al-mubhamat na ibnu bashkawal yake amfani kuma katari wannan hadisin ina leka cikin wannan kin shi na ido na hada bisa kan shi bude littafin ido na bisa kan shi ya hada cewa Usman ibn Affan da mutunan da ya shigo kin faqala umar tambaya ji tahta bisuna ani salama kuna rukuwa game da sallah ku tsaya sai kun jima ku taho faqala ar-rajul sai wannan mutun yake cewa shine Usman ibn Affan ma huwa illa an sami'tu nida ba komi bane sai kawai jin kiran sallah ne ma'ana ina cikin harkoki na kawai na jin kiran sallah ba tare da na horga ba fatawadda'atu sai nayi arwalla kala ko kuma fa kala umar sai umar yake cewa wal wudu'u aidan kuma arwalla ka takaita akanta wal wudu'u aidan mana iktasarta alal wudu'u aidan ka takaita kuma akan arwalla kadai yace mishi awalam tasma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ata ahadukum aljuma'ata idan dayan ku zai zo juma'a mana arada an yi a ce aljuma'a yake so ya taho juma'a kamar idza qumtum ila salati idza aradtum alqiyama ila salati falli ya gtasili ya yuwanka duk wanda yayi nihin zawwa juma'a yayi wanka baka ji ba annabi alayhi salatu wasalam ya faɗi haka wannan yana zarge shi akan takaitawa akan arwalla kadai a cikin hadisin kalmar wannan malami sun kawo magana ta duk da ana ta yawan faɗarta yana da kyau a ce mutun ya san asalin kowace kalma aidan yace mansubun ni ala annahu masdarun min ada yaidu ay ada waraja asalin aidan masdar ne mansubi akan fi'ili na ada ya idu shine raja'a yarji'u ibn sikkit yake cewa zaka iya cewa fa'altuhu aidan idza kunta qad fa'altahu ba'da shay'in akhar in kai abinda dama ka taba aikata shi ka annaka afatta bi zikril hamal jam'u bainal amrayn aw al umur kama kana bada labarin cewa ka hada lamari guda biyu ko lamarra masu yawa kamar yadda al imam al ayni ya hada Al-Imam Suwidi yake cewa dalili ne akan cewa kalma aidan luga ce ta Larabci dan wasu suna cewa ba Larabci bane. Ibn Jamaluddin Ibn Hisham babban malamin luga yake cewa cikin hadisin Sumra yake cewa anna shamsa iswadat hatta adat, kenan kaga kalmar ta zo kanta a cikin hadisi na annabi alaihi salatu wassalam a matsayin fi'ili, hatta adat ma'ana hatta raja'at. Haka malaman lugha suka tabbatar da ita cewa kalmar aidan haka take fi'ilin raja'a ne kamar yadda ake amfani da shi a haka. A cikin hadisin al-Imam al-Khattabi yake cewa cikin shi akwai dalili akan cewa wankan Juma'a ba wajibi bane, da a ce wajibi ne, da Umar ya umarci Usman ya koma je yayi wanka, sai yayi nuni akan cewa shurukin Umar da yayi bai maida shi ba, kuma sahabbai suna nan akan cewa umarnin da ya mushi cewa wannan akan mustahabbanci ne ba wajibci ba. Yace bai halitta ba ga Amri, Umar da Usman da wanda suke nan da muhajirai da ansarai su hada akan barin wajibi, da sun ce a tashi ya guje dan ba sun kyale ba akan abin da ba shi ba. Hafiz Ibn Hajar a cikin Al-Fathul Bari yake cewa ala haza al-jawabu awwal aksar musannifin, akan wannan ne malaman littattafai duka suka tahi akan wannan mas'ala, kamar Ibn Khuzaima da Tabarani da Dahawi da Ibn Hibban da Ibn Abdul Barr da ma sauransu da dama. Wasansu suka kara daga ciki har da sahabbai sun yi muwafaka da dacewar sun kyale shiru ba a ce ba a maida shi ya saki. Yayi nuni akan cewa wankan Juma'a ba wajibi bane, dan da wajibi ne da an maida shi ya ba an kyale shi ba a kyale shi sallah ta baci. Hadisi na 337, haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Ka'anabi an Malik an Safwan ibn Sulayman an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa ghusl yawmul juma'ati, wankan ranar juma'a wajibun ala kulli muhtalim, wajibi ne ga dukkan wani mai maholiki. Wannan shine al-Imam al-Khattabi yake cewa ma'anahu wujubul ikhtiyar wal istihbab duna wujubul farz, yana nihin wajibcin zabi da mustahabbanci ba wajibcin farilla ba, kamar yadda mutun zai ce ma dan uwar shi haqi alayka wajib, haqi wajibinka ne ka kula da haqi na, amma ba yana nihin wajibi ba wanda Allah ya azama na farilla na cikin usulul fiqh. Kuma abinda zai karfafa wannan cewa ba wajibin ake nihi ba, wajibin kasa wannan al'amura na shari'a akan cewa wajibi mustahabbi farilla da sauransu, ai ba annabi ba alayhi salatu wassalam ya yi su malaman usulul fiqh ne. Kenan annabi ba ya ce wadu ba kalmar wajibi mu dauke ta mu azata akan istilahin da daga bayan shi ya zo, kenan ba za a doke ta ba akan cewa wajibi, yana daukan kawai wajibi ne, haƙi ne kawai akan musulmi, haƙi kuma ya sha bamba mai kasance ko na wajibi ko na mustahabi. Dalilai sun tabbatar akan cewa ba abin nan bane, ba wajibi bane. Ibn Daqiqul Aid a cikin sharhin Umdatul Ahkam yake cewa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa wankan Juma'a ba wajibi bane, ba wajibi bane ba, da wasu sun tafi akan cewa wajibi ne, kamar malaman zahiriya sun tafi akan cewa wajibi ne domin duba da wannan hadisin. Hadisi na gaba na 338, haddathana Yazid ibn Khalid ar-Ramli aice akhbarana al-Mufaddal ibn yani ibn Fadala an Ayyash ibn Abbas an Bukair an Nafi an ibn Umar an Hafsa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yake cewa ala kulli muhtalimin rawahir juma'a, ga kowane mai mahalki haƙi ne akan shi zuwa Juma'a, wa ala kullu man raha al-juma'ati al-ghusl, kuma haƙi ne ga duk wanda ya tahi Juma'a yayi wanka. Qala Abu Daud yake cewa idza tasala ar-rajulu ba'da dulu' al-fajr, idan mutun yayi wanka bayan al-fajr ya keto, ajza'ahu min ghusl al-juma'a, ya wadatar mishi gami da wankan Juma'a. Wa in ajanaba, koda janaba ce yayi, ran Juma'a ne safiya ta yi yana da janaba, ai wanka janaba shi da niyyar cewa shine har na Juma'an, Abu Dauda ce ya wadatar mishi. Shine Ibn al-Munzir yake cewa Allah mashi rahama, aksaru man yuhfazu anhu min ahli al-ilm yaquluna yajzu ghusalatan wahida li janaba wa Juma'a, yace mafi yawancin malaman da muka hardato ilimi wajen su sun tafi akan cewa wanka ɗaya ya wadatar gami da janaba kuma da Juma'a. Ibn Battal yake cewa, Ibn Battal malamin Malikiya mai sharhin Bukhari wanda ya rasu 449, yana daga cikin dadaddu na harko, yace rawina hu min rawaito wannan magana daga Ibn Umar da Mujahid da Mukahul da Sauri da Auza'i da Abu Saur. Ahmad yake cewa ina kyauta da sanya wadatar mushi, ita ce ko magana a Shahabu dan Malikiya da wannan shi ma. Haka nan al-Imam al-Muzani daga Ahmad yake cewa shi ya rawaito bai wadatar mushi ba wankan janaba sai ya darmuniya, sai inda zai wankan janaba yayi ne cewa har na Juma'a, kuma wannan haka ne. wannan ita ce maganar Malik a cikin Mudawwana. Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Hakam yace Ibn Munzir ya ambata daga wasu daga yan Abu Qatada cewa wanda yi wanka ran Juma'a na Janaba ya wadatar mishi sai yayi wankan Juma'a wanda Al-Imam Al-Aini ya kawo shi a cikin Umdatul Qari. Tun karhe gashi Abu Dauda babe guda an kulla kan abun duka wannan magana ba ta da inganci gaskiya. Mai Ishmawu yayi magana cewa Manik da Salas sun mace galabi ga rayin a wakali batala gusulahu inda ya shagalta duka wannan gaskiya bai da dalili bai baci wanka ba arwalla ma babu alakar ta da bacin bai bata arwalla ba balle wanka haka ne kuma sana da gaskiya daidai a iya fahimtar mutum dole zai kiyaye tunda gani yayi alintahi. Hadisi na 339 haddathana Zaid ibn Khalid ibn Yazid ibn Abdullah ibn Wahab ar-Ramli al-Hamdani alaykum salam wa haddathana Abdul Aziz ibn Yahya al-Harrani qala akhbarana Muhammad ibn Salama ha wa haddathana Musa ibn Ismail akhbarana Hammad wa hadha hadith Muhammad ibn Salama an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim an Salamah ibn Abdurrahman qala Abu Daud قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال كنون الصحابي بيسك أمسو شرق أنه صلى الله عليه وسلم ومحن يبيتي أبو دودا يدنك ليقولي دايا دان سبت دسانة دين دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم إنك تشعى من اكتصال يوم الجمعة وان دي وان كاران الجمعة ولبس من أحسن سيابه يسام في كان كاينشي falam ya takhadda anaka annas bai taka wuyan mutane ba ya tsatsallaka mutane dan cutarwa ce summa sallama kataballahu lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta mishi wannan dalili ne akan cewa nafila ta ran Juma'a ba ta da iyaka dan annabi ce ma kataballahu lahu ya ce baraka'a kaza summa ansata idza kharaja imamuhu sannan yayi shiru lokacin da liman kin shi ya hutu ha ta fargumin salati ya sai ya gama sallashi kanat kafarata lima bainaha to ta zama mishi kafara ne ga abin da ke tsakanin tawbaina juma'atul lati qablaha da tsakanin juma'ar da take gabanin take gabaninta. Qala sai yace wa yaqulu yana Abu Huraira yana cewa ziyadatu salasati ayyam da ma karin kwana uku ba wai ta gaban kanshi ba a cikin ruwaya shi ma. Abu Huraira yana cewa shi kuma a cikin ruwaya shi har da karin kwana uku. Wa yaqulu yana cewa innal hasanati bi ashri amsalha kyakkyawan aiki ana lumka shi ne da goma kwatankwacin shi duka cikin ruwaya Abu Huraira. Anan gurin da yake cewa qala Abu Daud yake cewa wa hadisi Muhammad ibn Salama atam hadisin Muhammad ibn Salama shi ya hicika wa lam yadhkur Hammadin kalama Abi Huraira Hammad bai ambaci bazancan Abu Huraira a cikin ruwayar shi. Anan gurin da yake cewa sannan ya sallaci abinda Allah ya wajabta ya rubuta mishi rubutawa ta kaddara ake nihi kuma shi cikin shi akwai dalili akan cewa Juma'a bata da sunna wadda take kebantata a ce raka'a hudu ko raka'a biyu kawai mutun zai adadace raka'o inda Allah ya kadarta mishi kahin liman yazo ba an ce mishi sun yi yawa ba. Hadisi ya zo daga cikin Sunan Ibn Majah daga Ibn Abbas yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'o min qabl al-Juma'ati arba'a la yusallu bainahu min shay'in bainahunna. Annabi ya kasance yana sallah raka'a hudu kahin wannan kahin lokacin sallah yayi amma a gama ba tare da ya rabi tsakanin su ba. Sai dai cikin sanadin shi akwai Baqiyyah ibn al-Walid mun san shi da Mubashshir ibn Ubayd da Hajjaj ibn Ardat da Diyatul Awfi dukkan su cikin sanadin akwai su kuma dukkan su mutakallimun fihi an yi zance akan su ma'ana ba su da inganci. Qala al-Imam al-Khattabi Imam al-Khattabi yake cewa yurid bi zalika ma baina sa'atin lati yusalli fiha al-Jum'a ila misliha abin da yake nihi tsakanin sallar da Juma'a da ke tsakanin shi zuwa wata Juma'ar kwatankwacin ta da ta zo ma'ana daga wannan Juma'a har zuwa ta gaba. Hadisi na 340 haddathana Muhammad ibn Salamah al-Muradi akhbarana ibn Wahab an Amr ibn al-Haris anna Sa'id ibn Abi Hilal wa Bukair ibn al-Ashaj haddathahu sun bashi labari an Abi Bakar ibn al-Munkadir an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri an Abihi dan Abu Sa'id al-Khudri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ghusl yawm al-jum'ati wanka ranar juma'a ala kulli muhtalim yana kan dukkan mai mahalki wa siwak da aswaki wa yamsu min dibi taba tarare ma qaddara lahu abinda Allah ya kadarta mishi ya samu illa anna bukaran sai dai bukari lam yazkur abdurrahman bi ambaci abdurrahman ba wa qala fi dibi a cikin tarare yake cewa walau min dibi mar'a koda tararen mace ne wanda kamshin shi bai da kamshi launi ne yake da kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi anan gurin yace cikin wannan hadisi dalili ne akan cewa wajibcin yana nuni akan wajibcin wanka ranar juma'a litasrihi fihi bi labzil wajib dan ya bayyana lafazin wajibi bukhari yake cewa qarisa zalla bihi ala adamul wujud bi itibari iktiranihi bi suwaki masdi sai dai bukhari yace duk da an ce ala kullu muhtalim ala tana dudu akan wajibci akan malaman usulul fiqh in an ce kaza ala fulan yana nihin wajibci kawai to bukhari yace duk da an kawo ta anan gurin amma abin da zai hana ta wajibci da aka gama shi da aswaki da shafa turare dan su ba wajibi bane ba wajibi bane su qurtubi yace zahirin shi yana nuni akan cewa aswaki da sa turare da su da wannan kin duk tahiyyar su daya qaddarawa shi shine al-ghusl wajibun wal itnan wa tibu kazalik su ma qurtubi afwan yake so shi ya tahi akan cewa ma dukkan su wajibi ne da sa tararen da aswakin da wannan yin dukkan su wajibi ne shi yace gabaki ɗayan su ma wajibi ne sai dai hakikanin gaskiya abinda malamai suka tayi ba wajibi bane hadisi na 341 al-imamu abu daud yake cewa haddasana muhammad ibn hatim al-jarjara'i ibn hibbi ali yace hibbi akhbarana ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak an al-auza'i حدثنا حسان بن عطية حدثني أبو الأشعث الصنعاني حدثني أوس بن أوس الثقفي يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله صلى الله عليه وسلم يانا تشوى من غسل يوم الجمعة واغتسل واندي أي وانكا ران الجمعة كما يوانكي ثم بكر سنن يي سبكو وابتكر يي سبكو ومشا يي تهيا ولم يركب بها أبن هوابا ودنا من الإمام يكسن تي الإمام فاستماء يستورار الإمام ولم يلغ بها ورجيبا kana lahu bi kulli khatwatin amila hasanat ajrin siyama aw qiyamaha yana da lada duk takon da yayi shekara guda azuminta da wannan inta azuminta da tsayuwar daranta wannan karshe ne wajen farala ta sallar juma'a duk tako daya ladan shekara guda azumi da wannan inta tako nawa zakai daga gida zawwa masallaci nan jarjara'i nisba ce zuwa ga garin jarjaya garin su sunan shi jarjaya madina ce a cikin garin iraki tsakanin wasu da bagdad hibbi nan da yake cewa a karshen shi ne lakabi ne na muhammad ibn hatim lakabi ne nashi muhammad ibn hatim hibbi sunan wannan lakabin shi ne ya kulu yana ce anan gurin al-imamu al-khattabi yake cewa allah mashi rahama malamai sun yi sabani a cikin ma'anar cewa ga sala waqta sala daga cikin su akwai wanda suka tayi akan cewa shine al-mutazahirul ladzi yuradu bihi at-tawkid kawai karfafa magana ne annabi yake nihi ba yana nihin sabawa tsakanin lafazin badan saboda sabanin ma'anar su yace ba gani ba a cikin cewa yi wa mashawalam yarkab yayi tahiyya qafa al-mashay shi kanshi an san tahiyya qafa ne koda ba a ce ba walam yarkab ya wadatar to amma dan ta'kidi sai aka ƙara cewa wa mashawalam yarkab kenan ta'kidi ne to shi ma ga sala waqta sala shi ma ta'kidi ne kawai da wasu suna cewa yayi wanka kuma ya wanki kayan shi da sauran tawilat da suke ta kawo akan wannan asaram daribin ahmad ya tahi akai wasu suka ce ga sala shine ma'anar shi ya wanke kanshi a kebance dan saboda laraba sun kasance masu yawan gashi ne sai aka yi umarni aka kebance shi da zamna ga sala ra'sahu wa gtasal ya wanke kanshi kuma shi yayi wanka kenan ka kebance kai dan saboda kansu gashi ne mai yawa yana dauke da bai rasa daukan kazamta akan wannan ne makahuli ya tahi yake cewa yayi wanke sauran jikin shi wasu sun tahi akan cewa shine ma'anar shi yasa kusanci iyalan shi kafin hutashi yayi wanka kuma su ma ya sanya su wanka wanda wannan suka ce sai dan saboda zai yi kiyayewa a hutawo shi zuwa juma'a zai ba shi kiyayewa gami da kallacen matan da ba nashi ba wannan duka tawili ne da malamai suna kawo shi karkashin wannan hadisi amma magana cewa ta'kidi ne ita ce magana mai karhi dan saboda sauran abubuwan duka an kawo su cewa bakkara wa batakar shi ma duka ta'kidi ne duka abu daya ne hadisi na 342 haddasa na qutaybah ibn sa'id akhbarana laysa an khalid ibn yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Ubadah ibn Nusi an Aws Saqafi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa man gasala ra'asahu wanda ya wanke kanshi yawmal juma'ati ranar juma'a wagtasala kuma yayi wanka wasaqa nahu ya koru kwatankwacin wancan hadisin wannan hadisin yana bayyana wancan tawilin da suka taya akai to amma haidai in kaga har ana wannan hadisi ya kawo wata magana kuma ana sabani akan ta manyan malaman hadisi suna sabani akan ta basu ma kawo shi ba a matsayin kawo hujja nuni ne akan cewa hadisin nan bai tabbata ba nan da ya tabbata ya cire rigima ba wanda zai ja yana tabbata kawai cewa za a yi gasala shine ma'anar shi wanke kai hadisi na da kuma abun burgewa abun da ya kamata musulmi ya ji dadi wancan hadisin ya inganta yana cewa kana lahu bi kullu khadwatin amilaha ajra sanatin siyamaha wa qiyamaha shekara guda duk taki daya da kai zuwa juma'a ladan azumi shekara guda da qiyamul layl na shekara guda haka nan taki guda in kai kenan ita doriya akan zuwa sallar farilla salawatul khams Hadisi na 343 haddasana ibn Abi Aqil wa Muhammad ibn Salamah al-Misriyani malaman Masar ne qala suka ce akhbarana ibn Wahab qala ibn Abi Aqil qala akhbarani Usama yani ibn Zaid an Amr ibn Shu'aib an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As kare maki a ce an abihi an jaddi yana sai aka sarraha shi kakan na shine Abdullah ibn Amr ibn al-As an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa man iktasala yawmul juma'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a wa masamin dibi mar'atihi ya taba turaran matashi in kana laha in tana da wa labi samin salihi siyabihi ya sanya daga kyakkyawan kayan shi sun malame ta khaddar kaban na sannan bai taka wuyan mutane ba da yazo mutun ya ga wani guri sahu can gaba wanda muna yin shi amma kuskure ne kaga sahu can gaba kai ta bubude mutane har sai ka tarda shi da ka tsaya can inda ka tarda ya hiye maka alheri dan bubude sun ne kira tsatsallaka su zunubi ne wanda ya zubda maka ladan wancan da aka tana da wanda za a ambata na yace walam yak inda kuma ka tsaya inda ka zo daidai ladan da ka cancanta za a baka yace walam yak inda mau'iza bai yi wasa ba lokacin da ake wa'azi lokacin da ake khutba dan khutba wa'azi ne yace kanat kaffarat lima bainahuma ka kasance kafara ne ga abin da ke tsakanin su wa mallaga wa takhaddari qaban nas wanda yayi wargi ya tsatsalka wuyan mutane kanat lahu zuhuran kaw azhar ce yanan kaga wannan yake nuna mana hatsarin tsatsallaka mutane a cikin juma'a hadisi na 344 haddasana usman ibn abi shayba akhbarana muhammad ibn bishr akhbarana zakariya akhbarana mus'ab ibn shayba an talq ibn habib al-anzi an abdullah ibn zubair an aisha annaha haddathatu ta bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kana yaktasir min arba'in ya kasance yana wanka ga dan abu hudu min aljanaba ga wankan janaba a yawmul juma'a da ranar juma'a wa min alhijama da wannan in yayi kaho wa min gasal mayit da ma wankan mamaci in ya wanke mamaci khattabi Allah mashi rahama yake cewa qadiyama undazub qara'in alfaz wal asma'il mukhtalifa al ahkam wal ma'ani turattibuha wa tunziluha manaziluha yace cikin zance ana iya jero abubuwa da dama a zubo su amma kuma kowanne hukuncin shi daban kowanne hukuncin shi daban shari'a zata ba kowanne matsayin shi nan da aka zano abubuwan nan kan mutun yayi tunanin cewa dukkan su wajibi ne akwai wanda yasa tayi cewa tunda an jero su da janaba da juma'a da hijama da wankan mamaci dukkan su wajibi ne kamar yadda wankan janaba ai shi wajibi ne to khattabi yake cewa ba haka bane ana iya jero abubuwa da dama kamar yadda wani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasabul hajjam khabisun wa wannan hulwanul kahin ya gama da cewa lada wanda zai yi kaho a biya shi abincin nan khabis ne mummuna ne haka nan kuma hulwanul kahin shi ma khabis ladan boka da sarakin karuwa duka wannan abu uku annabi ya hada su amma kuma ba matsayin su daya ba shi wancan na hijama kawai ta kazzuran ne ba wai haramun bane su kuma wancan haramun ne kenan kaga ana iya hada abubuwa da dama guri daya amma kuma ba hukuncin su daya ba shine khattabi yake nihi yace amma wankan juma'a wannan janaba wannan wajibi ne da ittifakin malamai amma wankan juma'a dalili yayi tsaye akan cewa annabi yana aikata shi ne yana umarta da ayi shi a mustahabbanci ba wajibi ba yace mun sani kuma wanka daga mutun an mishi hijama shi ma kuma dan hudda kazamtar da ke tare da shi ne ba wai dan wajibi bane ba dan ko da shi ne ya taba wani gurin shi ake nihi yace amma halikatu salimin hu yin wanka daga gare shi taimako ne kawai da tsabtace jiki da taimaka ma jiki game da abin da ya same shi. Amma ce wankan mamaci malamai sun yi ittifaqi akan cewa ba wajibi bane dan ka mishi wanka sai kai ma sai kai wanka. An rawaito daga Abi Huraira yake cewa wanga salamai tanfale tasil wanda wanke mamaci shi ma yayi wanka. An rawaito daga Sa'id ibn Zubair da Zuhri ma'anar wannan. Amma malamai sun tai akan cewa hadisin cewa wanda ya wanke mamaci shi ma sai yayi wanka bai inganta ba. Bai inganta ba dogon bayanai da suke kawowa gashin mai tsawo. Hadisi na 345 haddathana Muhammad ibn Khalid al-Dimashqi akhbarana Marwan akhbarana Ali ibn Haushab qala sa'altu makhul an hadha al-qawl na tambaye makhul gami da wannan magana cewa gassala wa gatasal yayi wanka kuma yayi wanki qala yace gassala ra'sahu wa jasadahu yayi wanki kanshi da jikin shi can ba ya gabata dama mun ce yana cikin fahimtar makhul gashi kyarama ya bayyana da aka tambaye shi. Hadisi na 346 haddathana Muhammad ibn al-Walid al-Dimashqi akhbarana Abu Mishar an Sa'id ibn Abd al-Aziz fi ghasl fi qawli ghassala waqta sala yace ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu shi ma haka ya bayyana ya wanke kan shi kuma ya wanke jikin shi. Hadisi na 347 haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Sumi an Abi Salih as-Samman an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmul jum'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a gusulul janaba irin wankan janaba summa raha sannan yayi sabko faka annama qarraba badana kamar yayi sarka ne da taguwa wa man raha fi sa'ati saniya wanda ya tahi a sa'a ta biyu faka annama qarraba baqara kamar yayi sarka ne da wannan saniya wancan saniya nace raquma wa man raha fi sa'ati salisa wanda yayi tahi a cikin sa'a ta uku wannan ba sa'a ta awa ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita ma balle mu ce awa yake ne sa'a kawai lokaci ne wanda daga sahi zuwa lokacin juma'a malamai sun wannan sun karkasa shi sun bashi lokaci duk da banne iya halarto shi amma malaman zamani sun karkasa lokutan duka kamar yadda tunda daga lokacin zuwa juma'a daga sahiya zuwa juma'a an san awa nawa ce kuma ga lokutan abu kaza annabi ya faɗa to sai a raba awoyin a ga kowa ma yana iya yi kowa yana iya yi adadin abin da ya samu daga karhe yawa daga hutawar rana karhe nawa ne take hutuwa misalan tana hutuwa karhe a lokacin da take hutuwa karhe 6 zuwa sallah karhe 1 kenan awa nawa muke samu in awa kaza ce in awa 6 ce masalan kuma abu 6 ya fada sai a raba su a daidai gurgurdan wannan abu yace faka annama qarraba kafshan aqran kamar yayi sarka ne da rago wanda yake mai kaho wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya tahi a sa'a ta 4 faka annama qarraba dajjaja kamar yayi sarka da kaza ana ta ragewa abu yace wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tahi a sa'a ta 5 faka annama qarraba baida kamar yayi sarka ne da kwa wannan kwai fa iza kharaja al-imam kaga wani yayi sarka da raqumi wani da kwai ka san akwai bambanci fa iza kharaja al-imam idan liman ya huto kharajat al-malaika malaiku sai su huto sai su halarto yastami'una zikr suma suna sauraron khutuba duk wanda ya taho bayan liman ya fara khutuba wannan farar duka ko na kwambaye samu me yasa dan saboda masu rubutun suma sun bari sun taho sauraron khutuba dan saboda muhimmancin ta kenan nan mun ga kashi 5 ne Annabi alayhi salatu wassalam ya raba wannan kin na harkon shi ne babban abun nan al-Imam al-Khattabi yake cewa ma'anar shi shine raha shine ya kafa inna haji masallacin tunda sai kahin wannan rana ta kauce kahin rana ta kauce yace abin da ya sa muka fassara shi akan wannan la yuzu an yi buƙatar ba'da zawali min waqtul juma'ati 5 sa'at dan bayan an yi zawali ba za a samu ba sa'a guda 5 wa haza ja'izun fi kalam yace wannan kuma yana daidai a cikin zance a ce fulanin yayi sabko ana nihin yayi gaugawa aikata kaza ba wai sabko dole na sahiya tunda sahida asuba ya tahi ana nihin ya nihi gurin a lokacin arrawa kamar yadda ake fada ga masu aikin haji da wanda suka tahi jihadi da makamantan wannan yace akhbarani al-Hasan ibn Yahya ibn Abi Bukair ibn al-Munzir yace kana Malik ibn Anas ibn Malik amalik ya kasance yana cewa la yakunu rawahu illa ba'da az-zawal shi gare shi rawahin nan bai kasancewa sai bayan az-zawal bayan rana ta gushe dukkan su gaba ɗaya wannan sa'o'in 5 a wajen Malik sai daga bayan rana ta gushe ne za a kasa su kenan daga kawai 12 da wani minti 10 zuwa karhe ɗaya ne za a kakkasa wannan awi. Me yasa hujjan Malik idan an yi amfani da arrawa? Arrawa kuma raita ne ba sammako ba, sun maraha. Yace wannan lokutan dukkan su ba za su wuce sa'a ɗaya ba, kamar ya raba wannan lokutan ne daga nan zuwa Juma'a ya kasa su kashi biyar, wanda wannan gaskiya malamai ba haka ba suka tahi, sun tahi akan waccan maganar tahari. Rawa kawai Annabi ya yi amfani da shi ne ba da yana nihin ba cewa sai bayan wannan kushewar rana za a fara. Hadisu babu na 129 da zamu rihi akan shi, babu rukhsat fi tarkil ghusl yawm al-jum'a. Mun gani cikin tun harkon darasin mu yana daga cikin manhajin al-Imam Abi Dawud, idan ya kawo hadisai da suke tabbatar da abu kuma sai ka hadisan rukhsa akan abun idan abun ba wajibi bane, ko kuma hadisan da suke nuna baban da ke nuna kan cewa wancan abun mansufi ne. Al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama yake cewa a hadisi na 348 haddathana Musaddad akhbarana Hammad ibn Zaid an yahya ibn Sa'id an amarta an Aisha qala take cewa kana annabi kana nasu mutane sun kasance muhanu anfusihim sune masu makan su hidima fayruhuna ila aljum'a sai suke san mako zuwa ga juma'a bi hayatihim da siffarsu basu da yan aiki ba masu hali bane kowa shi yake zuwa gonar shi yayin aikin shi yake zuwa yayi abin da yake yi na aikin ayyukan garkashi. Yace faqira lahum sai aka ce musu lauk tasaltum ina ma a ce ku rika wanka ran juma'a, kenan wannan ta bamu tarihin tashri'in abun, sanin tarihin da yasa dalilin da yasa ake kaza shi yasa ake ba ma abun hukuncin shi, kenan sanin da muka yi cewa dalilin suna zuwa masallaci suna wari ne da kazanta aka ce dama ya kamata a rika wanka, ya musan cewa ba wajibi bane wanda aka sabko a farkon karin magana. Hadisi na 300 gurin suke cewa muhani anfusim shine ma'ana jam'u ma al-muhani jam'u mahin ne shine al-khadim, al-khadim mai hidima kamar yadda muqama akwai shi. Hadisi na 349 haddathana Abdullah ibn Maslama akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad an Amr ibn Abi Amr an Ikrama yake cewa anna nasan min ahli al-Iraqi wasu mutane daga mutanen Iraki ja'u sun zo faqalu suka ce ya ibn Abbas ya kai ibn Abbas a tarar gusul yawmul juma'a wajiban kana ganin wanka ranar juma'a wajibi ne, qala la yace a a yace walakinahu atahhar sai dai shi yahi tsarki wa khairu liman tasal al-hayri ne ga wanda yayi wa man lam yaktasil wanda bai yi wanka fa laysa alayhi biwajib ba wajibi bane a gare shi. Wa sa ukhbirukum kayfa bada'a al-ghusl bar in ba ku labarin ma yaya wankan sha'anin shi ya fara. Yace kana nasu majhudin mutane sahabbai yake ne sun kasance masu wahala ne, yalbasuna sufa suna sa tuha ta gashin dabba waya amaluna ala zuhurihim suna aiki kuma a bayan su da gadan bayan su suke aikin su. Wa kana masjiduhum dayyiqan masallacin su a kuntace yake muqariba saqafi rihin shi ma a ƙasa ƙasa yake ba mai tsawo bane, innama huwa arish kawai da bawan dabino ne aka yi shi. Fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmin har annabi ya huto wata rana cikin wani wuni mai zahi wa arqan nas fi zalika sufi mutane duk sun yi jibi a cikin wannan tuhahin sa na gashi hatta sarat minhum riyahun azabi zalika ba'dhum ba'd har sai da wari ya tashi wanda ya cutar bangaren su da bangare, wanda ka tuna kenan kowa ya huto daga gona wajen karhe daya kuma da rigar gonan ya zo shiga masallaci kuma aka cinkushe ga zahi mai tsanani kamar irin na Makka, kuma ga daki dan karami aka shiga shi ma ba mai girma ba, kenan aka wannan dole wari zai tashi na jikin kowa. Falamma wajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilkar rihiya inda annabi ya samu wannan warin ya ji qala sai ce ayuhan nas ya ko mutane idza kana hazal yawm idan wannan ranar ta zo fakta sulu ku rika yin wanka wal yamsu ahadukum afdal ma yajid min dahanihi kowan ku ya taba abin da mafi kyan abin da ya samu na mai wadibihi da turaren shi. Fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace summa ja Allahu ta'ala zikrahu bil khairi sannan sai Allah ya kawo da al khairi dukiya yake ni bayan talaucin can da suke cikin shi. Walabisu gaira suf sai suka sa tuhar da ba ta sufi ba wa kuful amala sai su kuma aka wadatar da su gami da aiki kowa ya ansa an yi jihadi ana da bawa bayan shi zai tura su yi aikin shi yana gida yana lahiya lau sai taho masallaci. Wa wusi a masjiduhum kuma an yalwata masallacin nasu an kara shi. Wa zahaba abdul lazi kana yu'zi ba'dhum ba'dan min al-araqi abinda kowa yake ji na zuha yake cutar da dan uwan shi na zuha in an zamana sai ya tahi, kenan tunda ya tahi kuma zancan cewa wajibi babu. Kenan daga wannan kissa ta Ibn Abbas zan musan cewa wankan juma'a ba wajibi bane tun daga dalilin tashri'in shi ma. Hadisi na 350 Al-Imam yake cewa haddasana Abu Walid Dayalisi akhbarana Hammam an Qatada an Al-Hasan an Samura qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a fa biha wa ni'mat wanda yayi arwala madalla da ita kuma yadda ita fa bi sunnati akhaza wa ni'mati sunna yani da sunna yayi ruko kuma madalla da wannan sunna wa man igtasala wanda yayi wanka fa huwa afdal shi yahi kenan ka ga nan kyarare yayi nuni akan rishin abun nan rishin wajibi anan gurin Khattabi yake cewa a cikin nan akwai dalili wadihi kyarara akan cewa wankan Juma'a ba wajibi bane mustahabbi ne Tirmidhi yace wannan hadisin yayi nuni akan cewa wankan Juma'a akwai farala mai yawa amma kuma ba wajibi bane ga mutun yayi kenan nasoshi da dama ga sanan sun yi nuni akan haka ga kyarara Annabi alaihi salatu wassalam ya hada wa ina ganin zan mu takaita babur rajuli daidai ne dama abinda na tsara mu tsaya a wannan baban ya zama mun dauki hadisi 350 akwai wanda yake calculator shi ina dauki calculator shi ga mana wannan shine karshen hadisin da baban muka zo kenan zuwa gaba insha Allah ta'ala zan mu tashi da zan buga hadisan da muka yi ne daga farawa zan wa yanzu dukkan su ga baki daya a cikin sahih al-bukhari mun yi 602 a cikin nan mun yi 350 a cikin sunan abi sunan darimi mun yi 4649 kenan dukkan su mun samu hadisi a karatun mu gabaki daya hadisi 1601 hadisi 1601 idan mutun ya rike sun kadai kamar an samu rabin sunan Abi Dawud idan mutun ya abun gake su to wannan idan da har Allah ya sa aka ci gaba kuma wata shekara aka samu wannan kan shekara nawa duka za a tara abun shi kawai karatu abin da yake so a yi in dai har ana yi to ko mun kadan kin shi ci gaba yake amma a ajiye a hasa gaba ɗaya shine abin da karatu bai so abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mu dukkan sarki yayi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi